إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata 11 ga watan Ramadan shekara ta 1444 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine dace da 2 ga watan 4 shekara ta 2023 shekarar miladiya zamu ci gaba da karatu ne a cikin darasinmu na tafsirin alqur'ani mai girma a wannan masallaci namu mai albarka masallacin Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu dake unguwar Hausawa dan fulani a cikin garin Kano idan ba manta ba ƴan uwa ajiya mun tsaya ne akan aya ta 47 a lokaci yayi mana muka dakata amma insha Allah ta'ala saboda akwai sauran bayanan da suka rige akan ayar zamu maimaita ta sannan kuma mu dora daga inda muka tsaya insha Allah ta'ala na'am mai Allah yace
a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa yasta'jilunaka bil 'adhabi wa lan yukhlifa Allahu wa'dahu wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun wa ka ayyin min qaryatin amlaytu laha wa hiya zalimatun thumma akhadhtuha wa ilayya al-masir
na'am Allah subhanahu wa ta'ala yace wa yasta'jilunaka bil 'adhabi walai yukhlifa Allahu wa'da suna neman da ka gaggauto musu da azaba ya rasulullah walai yukhlifa Allahu wa'da Allah subhanahu wa ta'ala kuma ba mai saba alƙawarin sa bane wa inna yawman 'inda rabbika haqiqa yini daya a wajen ubangijinka ka alfi sanatin daidai yake da shekaru dubu mimma ta'udduna daga cikin abin da kuke irgawa na kwanakin ku na duniya kamar yadda muka fara fassara wannan ayar ajiya Allah subhanahu wataala yana ga yawa annabin sa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana hikaito masa irin maganganun da mutanen sa suka masa maganganu na izgili da tsiwa maganganu na nuna lallai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sakon da yake zo musu da shi ba sako ne na gaskiya ba har ma suna cewa idan har da gaskiya ne sakon da annabi yake kawo musu na alqur'ani gaskiya ne to ai akwai narko na azaba da yake gaya musu cewa idan ba su yi imani da shi ba Allah zai musu to wannan narkon shi suke kira da a kawo musu a gaggauto musu da shi ko da lokacin sa bai ba a kawo shine Allah madaukakin sarki yace wa yasta'jilunaka bil azab suna nema da ka gaggauto musu da azaba sai Allah yace walai yukhlifa Allahu wa'adahu Allah subhanahu wataala ba mai saba alƙawarin sa bane Allah madaukakin sarki ba mai karya alƙawarin sa bane alƙawarin da Allah madaukakin sarki yayi na azabtar da su idan lokaci yayi alƙawari da Allah subhanahu wataala yayi na halakar da su na dammar duk wanda ya juya gaskiya baya yana nan kuma lallai sai Allah ya jartar da shi amma komai ne Allah madaukakin sarki ya sa masa lokaci li kulli ajalin kitab komai Allah madaukakin sarki ya aje masa lokaci baya gaggawa a lokacin abu bai ba Allah madaukakin sarki ya kawo shi saboda haka Allah madaukakin sarki ya ce musu walai yukhlifa Allahu wa'adahu Allah madaukakin sarki ba mai karya alƙawarin sa bane sannan sai Allah subhanahu wataala ya ci gaba da cewa wa inna yawman haqiqa yini daya inda rabbika a wajen ubangijinka ka alfi sanatin daidai yake da shekara dubu mimma ta'udduna daga cikin kwanakinku na duniya da kuke irge da su. Allah madaukakin sarki ce kwana daya a wajen Allah madaukakin sarki, irge na Allah subhanahu wataala na yini daya 24 hours daga safe ko kuma alal kallan a ce 12 hours daga safe ko daga asuba zuwa dare, wannan yinin kadai na Allah madaukakin sarki idan zamu kwatanta shi da yininnukan mu da kwanakin mu da irgen da muke yi, to shekara dubu ne a wajen Allah madaukakin sarki. Ma'ana iya tsayin rayuwar da muka yanzu, wani yayi shekara 100, wani yayi shekara 50, wani yayi shekara 30, wani yayi shekara kaza, duk shekarun mu idan za a tara su gaba daya bai fi ɗan mintuna muka a cikin a irgen Allah madaukakin sarki ba. Tunda sai mutun yayi shekara 1000 sannan yayi kwana 1 a wajen Allah madaukakin sarki. Malamai sun tattauna suka ce me ake nufi da kwana guda 1 a wajen Allah madaukakin sarki, wannan irin kwana ne wannan mai tsayi haka? Malamai sun yi maganganu da dama, to amma sun yi la'akari da wasu ayoyi da suke da ma'ana irin wannan a cikin alqur'ani guda biyu. Akwai aya daya a cikin suratul sajada, akwai guda daya a cikin suratul ma'arij. Dukkanin su Allah madaukakin sarki yayi bayani cewa kwanaki a wajen Allah madaukakin sarki ko kuma yini daya a wajen Allah madaukakin sarki daidai yake da wasu shekaru mai yawa. Wata ayar Allah madaukakin sarki nuna shekara 1000 ce kamar wannan, wata ayar ma Allah madaukakin sarki nuna yayi shekara 50. Ayar cikin suratul sajada Allah subhanahu wata'ala yace يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. الله سبحانه وتعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. الله مدوكين سركي شيكي ججوي الأمر شيكي تار أبو وندسكي فاروا من السماء إلى الأرض دقى سمزوا كسا ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. سنندك أكرشي idan al'amuran sun gama tabbata sai a hauda report na abin da ya tabbata a doran ƙasa a kai wa Allah madaukakin sarki abin da ya faru, ba dan bai sani ba, a'a sai dan kafa hujja a kai wa Allah madaukakin sarki a cikin yinin da yake gurgudan sa a wajen Allah madaukakin sarki shekara 1000 a cikin irganku a cikin irgan kwanakinku na duniya. Haka suratul ma'arij Allah madaukakin sarki yace sa'ala sa'ilun bi azabi waqi' lil kafirina laysa lahu dafi' min Allah dhil ma'arij, sai yace ta'arujul mala'ikatu war ruh ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana. Allah madaukakin sarki yace ta'arujul mala'ikatu war ruh, mala'iku suna hawa wajen Allah madaukakin sarki, war ruh da mala'ika jibril, fi yawmin a cikin wani yini wanda ya kasance miqdarin sa gurgudan sa kamar kamar shekara 50 ne a wajen Allah madaukakin sarki. Ayoyi ne guda uku, ayoyi guda biyu sun nuna cewa kwana daya a wajen Allah madaukakin sarki, yini daya a wajen Allah madaukakin sarki daidai yake da shekara 1000 a wajen mu mutane, a wajen mu mutane. Saboda haka a cikin mutane gaba daya a rayuwar yanzu babu wanda ya rabin kwana ma, babu wanda yayi 1/3 na kwana ma gaba daya. Tunda 1/3 na kwana sai ya kasance wajen shekara 300 da wani abin kenan, to babu wanda yake da wannan shekarun ku a cikin mu gaba daya, babu shi. Wata ayar kuma sai ta nuna cewa yini daya a wajen Allah madaukakin sarki daidai yake da shekaru 50 a irgenmu na duniya. To sai malami suka ce ya za a hada waɗannan ayoyi guda uku, kuma kowace aya alqur'ani ce kuma kowace tabbatacciya ce. To sai malami suka ce daga cikin malamai akwai Ibn Abi Mulaika yake cewa na halacci Abdullahi dan Abbas, ɗaya daga cikin sahabban Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, yace kuma na halacci Sa'id ibn al-Musayyib, ɗaya daga cikin manya-manyan malaman tabi'i, yace dukkanin su na halicce su an tambaye su a lokacin ina nan akan waɗannan ayoyi, dukkanin su amsar su shine la'adari ban sani ba duk abin da suke cewa ban sani ba to amma kamar yadda Muhammad Aminuddin Shinqiti ya kawo a cikin littafin sa na tafsiri adwa'ul bayan yace akwai afar da Ibn Abi Hatim ya kawo a cikin tafsirin sa yake cewa malami sun yi kokari wajen hada ayoyin wasu daga cikin malami suka ce abinda ake nufi da waɗannan ayoyi shine aya suratul hajji tana bayani ne game da kwanaki guda shida da Allah madaukakin sarki halici duniya ayat da makaranta yanzu kenan fi yawmin kana miqdaruhu wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udduna wannan aya ta cikin suratul hajji Allah madaukakin sarki ya ce wa inna yawman haqiqa yini tsaya a wajen ubangijinka daidai yake da shekara dubu a cikin irgen kwanakinku na duniya to sai suka ce abinda ake nufi shine kwanaki guda shida da Allah madaukakin sarki halici duniya a cikin su Allah madaukakin sarki halici duniya ne a cikin kwana nawa kwana shida a cikin kwana shida fi sittati ayyam a cikin kwanaki guda shida suka ce to kowanne kwana guda daya daga cikin kwanaki shida kowanne yini daya daga cikin yinin nan guda shida daidai yake da me da shekara dubu suka ce shekara dubu ta biyu kuma ma'ana ta cikin suratul sajada yudabbiru al-amra minas samaa'i ila al-ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'uduna suka ce su kuma waɗannan kwanaki ne da Allah madaukakin sarki ko kuma yinin da ake hawawa da Allah madaukakin sarki report kun san akwai report da ake kaiwa Allah madaukakin sarki lokaci zuwa lokaci akwai daily report da ake kaiwa Allah madaukakin sarki daily report kullun idan muka yi aiki abinda kika yi daga safe zuwa yamma to za a kaiwa Allah madaukakin sarki abinda kika yi shi akwai weekly report akwai report din da sai sati sati ake kaiwa Allah subhanahu wataala shine ake kai shi ranar alhamis duk alhamis za a tattara abinda ake na sati kuma sai a kaiwa Allah madaukakin sarki akwai kuma annual report shi kuma wannan sai shekara saboda haka report din da ake kaiwa Allah madaukakin sarki na kullun daily kenan to nayi ni daya yadda mala'iku suke tafiya daga ƙasa su tafi sama wajen Allah madaukakin sarki suka mai report wannan tafiyar tasu ta yi ni daya idan da a ce a duniyance za a yi wannan tafiyar ko kuma akan wani kayan sufuri na duniya to sai mutum yayi shekara dubu ɗaya bai je ba suka ce shine abin da ake nufi da wannan shine yudabbirul amra minas samaa'i ila al-ardi Allah yana gudanar da al'amari daga sama zuwa ƙasa thumma ya'ruju ilayhi sannan abin da aka gabatar a wannan yinin sai a haude shi a kaiwa Allah madaukakin sarki sakamakon abin da kowa ya aikata fi yawmin a cikin wani yini miqdaruhu wanda gwargwadon sa idan da kule za ku yi amfani da kayan sufuri wajen zuwa sama ku kaiwa Allah report alf sanatin mimma ta'uduna sai kun yi shekara dubu ba ku je sama ba saboda haka shekara ta dubu biyun farko suka ce ana nufin a yinin da ake kaiwa Allah madaukakin sarki report su da yake mala'iku ne Allah madaukakin sarki ya yassare musu saurin tafiya da karfi ba kamar namu ba saboda haka suna tafiya mai sauri a cikin yini su je su kaiwa Allah madaukakin sarki to sai na uku Allah madaukakin sarki ya ce akwai yinin da yake a wajensa yini ne guda daya amma mu a wajenmu daidai yake da shekara 50 shekara 50 50 alf sana shekara 50 to kun ga yanin nan kawancin kenan to wanne ne ake nufi wannan suka ce shine yinin ranar tashin alkiyama shine yinin ranar tashin alkiyama lalle yinin ranar tashin alkiyama yini ne mai tsanani akan kowanne mutum sawa'un mu'mini ne ko ba mu'mini bane sai dai akan bambanta tsakanin wanda yake yayi imani da wanda bai imani ba wanda yake mai imani yinin zai zo masa da sauki wanda ba shi da imani kuma yinin zai kasance masa mai tsanani kwarai da gaske wa kana yawman 'alal kafirina asiran yini ne wanda yake akan kafirai mai tsanani ne saboda haka suka ce abinda ake nufi da 50 alf sanatin shekara 50 yinin tashin kiyama yadda yake gwargwadon sa kamar shekara 50 yake amma Allah madaukakin sarki ya mai da shi yini daya subhanahu wataala har yanzu dai Muhammad Amir din Shankidi ya kara kawo ta magana yace wasu malaman suka ce a da shekara 2001 farko ta cikin suratul hajj da makaranta yanzu da ta biyu suratul sajada da ta uku suratul ma'arij duk gaba ɗaya suka ce abinda ake nufi shine yini ne na tashin alkiyama ba bambanci suka ce dini ne na tashin alkiyama duk ana nufin yini na tashin alkiyama ne amma suka kawo a shahidi da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin abu huraira ya rawaito shi daga annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi annabi yace yadkhulu fuqara'ul muslimina aljanna qabla al-aghniya'i bi nisbi yawmin sai yace 500 am annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yace yadkhulu fuqara'ul muslimina talakawan muslimi wanda suka aikin kirki suka aikin nagari ba ana nufin kowane irin talaka ba a'a idan talaka bai aikin kirki ba bai ba Allah ba zai hadu da wuya guda biyu ne ga wuyar duniya ga wuyar lahira Allah ya tsare mu to amma abin da ake nufi shine talakan da ya ba Allah Allah bai bashi wadata a duniya ba sai ya tsaya ya ba Allah ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sau da kafa to irin waɗannan talakawa annabi yace za su shiga aljanna ranar tashin alkiyama idan Allah ya tashi kiyamarsa za su fara shiga aljanna a qabla al-aghniya kafin mawadata za su riga mawadata shiga aljanna da rabin yini annabi yace da rabin yini ma'ana sai talakawa sun shiga aljanna da rabin yini sannan sai masu kudi su biyo bayan su masu kudin su ma wanda suka bi Allah to da annabi ya tashi fassara me ake nufi da rabin yini sai yace 500 am shekara 500 kun ga rabin yini shekara 500 wani rabin shi ma shekara nawa 500 kenan an samu shekara nawa an samu shekara 2000 wannan hadisi ne ingantacce wanda Imam Tirmidhi ya fitar da shi Ibn Majah ma ya fitar da shi Imam Ahmad bin Hanbal da Abu Dawud da duk sun fitar da wannan hadisi hadisi ne ingantacce so da haka wasu daga cikin malamai suka ce wannan magana ta fi ƙarfi ta cewa duk yinin guda uku abinda ake nufi da su shine yinin ranar tashin alkiyama to amma ya za a yi da yinin da yace kuma shekara 50 ya za mu yi da yinin da yace shekara 50 alfasana to shine sai malamai suka ce shi yinin ranar tashin alkiyama ya danganta da kowane irin mutum idan mutum ya bi Allah ya yi nagarta ya yi aikin da ya kamata sai yinin ya kasance mai sauki a gare shi kamar yadda muke bayani a ɗazin nan sai kasance yinin ya kasance mai sauki a gare shi baya ganin wahalarsa amma idan mutum ya saba wa Allah maɗaukakin sarki ya bi son zuciyarsa ya yi abin da ya ga dama sai yinin ya ƙara tsayi bala'i ya ƙara tsananta a gare shi ya ƙara shiga cikin tsanani a cikin wannan yini waɗanda ba su bi Allah ba su ne za su rinƙa ganin yinin kamar shekara 50 amma waɗanda suka bi Allah za su rinƙa ganin yinin kamar shekara nawa kamar shekara 1000 to wannan shine abin da malamai suka faɗa suka yi magana kuma wannan magana ita ce magana da take tafi a ƙarfi da dacewa da sauran nasussuka Allah subhanahu wataala cewa inna yawman 'inda rabbika haqiqa yini daya a wajen Allah madaukakin sarki ubangijinka ka alfi sanatin daidai yake da shekara 1000 mimma ta'uduna daga cikin abin da kuke irgawa na kwanakin ku na duniya sai Allah madaukakin sarki ya ce wa ka ayyin min qaryatin nawa nawa ne daga cikin alqaryatu amlaitu laha Allah ya ce ne musu daku na jira su na rabu da su wa hiya zalimatun alhali suna azzalimai suna zaluntar kansu ta hanyar shirka da Allah madaukakin sarki suna zaluntar kansu ta hanyar ƙaryata sakon Allah madaukakin sarki Allah ya ce thumma akhaztuha ba zato ba tsammani sannan sai na damke su wannan ayar kamar wata makaranta jiya ce thumma akhaztuha sannan na damke su Allah ya ce wa ilayya al-masir makoma a gare ni take ƙarshen al'amari a gare ni yake da mai kuɗi da talaka da yaro da babba da mai saban Allah da mai bin Allah ƙarshe kowa Allah madaukakin sarki zai tattara shi kuma zuwa gare shi wanda ya saba wa Allah madaukakin sarki da wanda ya bi Allah madaukakin sarki da wanda yake yayi abin da ya dace da wanda yake bai yi abin da ya dace ba da wanda yace Allah uku ne da wanda yace komai Allah ne da duk wanda yake tobar da yayi ƙarshe Allah yace wa ilayyal masir makoma a gare ni take kowa waje na zai dawo wata ayar Allah madaukakin sarki cewa ilaihi tuhsharuna ga Allah madaukakin sarki za a tara kowa rana ce da babu wanda yace ce shi ba zai zo wajen Allah madaukakin sarki ba mutun yace ba zai gudu ba yanzu a duniya idan mutun ya lefi ko ya abinda ba daidai ba ana neman sa sai ya gudu wata kasar ko ya gudu wani garin ya je ya buya ita neman sa a rasa shi amma ranar tashin alkiyama haka Allah madaukakin sarki zai yi kuwa yace ya ma'asharal jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtari as-samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bi sultan Allah yace ya ku taron mutane da aljanu duk wanda yake da iko a cikin ku ya fita ya gudu ta sasannin sama ko ta ƙasa to ya aikata ya gudu ya gani in zai iya Allah yace la tanfuduna babu wanda yake sai ya fita ya gudu illa bi sultani sai da sultani shine iko daga Allah madaukakin sarki wannan ikon ka mutum ba shi da shi a lokacin saboda haka duk wanda wannan wato fadin Allah madaukakin sarki wa ilayhi wa ilayyal masir makoma a garin take kalma ce ta razanarwa da firgitarwa ga duk wanda ya saba Allah madaukakin sarki abinda Allah madaukakin sarki yake fada shine mutum yayi duk abinda zai mutum ya shuka duk abinda zai shuka mutum ya aikata duk abinda ya ga dama karshe za a kawo shi gaban Allah madaukakin sarki karshe za a kawo shi gaban Allah madaukakin sarki sai mutum kuma ya girba abinda ya shuka Allah madaukakin sarki ya samu ga alkhairi sai Allah ya ce mi
قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم
نعم الله سبحانه وتعالى يقول كجاي موسى يا رسول الله يا أيها الناس يا قومتاني innama sani dai kadai ana lakum nadhirun haqiqa ni me gargadi ne a gare ku mubinun me kuma bayyanar da gargadi na zuwa gare ku fallabina amanu wanda suka yi imani wa amilus salihati suka aikata ayyuka nagari lahum maghfiratun suna da wata irin gafara ta musamman daga Allah madaukakin sarki wa rizqun karimun da kuma arzikin da yake mai girma walladhina sa'u fi ayatina wadanda kuwa suke ta yunkuri suke ta kokari suke kai komo fi ayatina wajen ruguje ayoyinmu dalalata ayoyinmu Allah madaukakin sarki yace mu'ajizina suna kokarin gajiyar da mu ulaika ashabul jahim lalle waɗannan su ne ‘yan wuta su ne mazuwa wuta Allah madaukakin sarki ya kare mu a jiya a lokacin da nake bayani game da gidaje ko kuma garuruwan da adawa da samudawa da mutanen annabi Lutu suka zauna akwai wahami da na samu na ce al-ahqaf shi ne gidajen mutanen annabi Salih alaihi salam abinda yake na zahiri al-ahqab gidaje ne ko kuma unguwa ce ta mutanen annabi hudu alaihi salam mutanen annabi hudu alaihi salam adawa su ne suka zo na al-ahqaf wazkur aka adin iz anzara qaumahu bil ahqaf wannan wahami ne na samu kuskure ne Allah madaukakin sarki ya samu dace Allah madaukakin sarki ya ce qul ya ayyuhan nasu ka ga ya musu ya rasulullah ka ce musu ya ku mutane mana ibnu kasir yake cewa يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم الله مدوكين سركي yana ga wa annabin sa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shine talaba minhu al-kuffar wuqu' al-azab lokacin da kafirai suke neman annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan zai iya idan addinin da ya kawo musu na gaskiya ne to ya gaggauto musu da azaba lokacin da suke neman wannan a wajen sa to shine sai Allah madaukakin sarki ya ce masa qul ka ga ya musu ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna ma kadai ni ana nadhirun mubin, ni mai gargadi ne, mai kuma bayyana gargadi a gare ku. Abin nufi sai yace ai innama arsalani Allahu ilaikum nadhiran lakum, kadai Allah madaukakin sarki ya turo ni ne a gare ku dinna zamto mai gargadi. Bayna yaday azabin shadid, a gaba gare ni akwai azaba mai radadi ga dukkanin wanda bai ji gargadi na ba, akwai azaba mai radadi ga dukkanin wanda ya saba wa abin da nazo da shi. Walaysa ilayya min hisabikum min shay'in, amma ni ba ni da wani abu na hisabun ku a hannuna, hisabun ku a wajen Allah madaukakin sarki yake, ba ni nake da ikon da zan muku hisabi ba. Amrukum ila Allah, al'amarunku yana ga Allah madaukakin sarki. Insha ajjala lakum al'azab, idan Allah ya so sai ya gaggauto muku da azaba lokacin da ya ga dama. Wa insha akhara ankum, idan ya ga dama kuma sai jinkirta azabar zuwa lokacin da ya ga dama. Abinda ayat take cewa shine lokacin da mutanen Makka mushrikai suka rantsa cewa da Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, ya Rasulullah ko kuma ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a gaggauto mana da azaba, a gaggauto mana da azaba. To shine sai Allah ya ce da Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, ka gaya musu ya Rasulullah, ba ni ne azaba take a hannuna ba, shari'ar ku da bata ku duk ba a hannuna take ba, ni abinda yake nawa kadai abu ɗaya ne, shine ne muku gargadi tare da bishara. Dan abubuwan guda biyu ne tare suke zuwa, da gargadi da bishara, da gargadi da bishara, kamar yadda wata aya ta faɗa, in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minuna, ni ban kasance ba face mai gargadi da kuma bishara ga mutanen da suke sunyi imani. Kowanne annabi daga cikin annabawan Allah yana yin gargadi ne da wuta, ma'ana idan abin da ya zo da shi na sakon Allah madaukakin sarki mutane suka yi tawaye suka ki karba, to akwai inda Allah madaukakin sarki ya tanadar dan ya sa waɗancan masu taurin kan da kin karba sakon annabawa, shine wutar jahannama, shine gargadi. Akwai kuma bushara, shine ayi a kawo labari mai kyau da faranta zuciya da sanyaya rai ga duk wanda suka bi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, ko ɗaya daga cikin annabawan Allah da Allah ya aiko, ma'ana ita ce aljanna kenan. Duk wanda ya bi Allah, ya bi sakon annabawa, to wannan akwai inda Allah ya tanada masa, shine aljanna, shine bishara. To aikin annabawa kenan, gargadi da kuma bishara. To shine sai Allah madaukakin sarki ce da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, ka gaya musu cewa ni annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, azabar ku ko halakar da ku ko shiryar da ku duk ba a hannuna take ba, tana hannun Allah madaukakin sarki. Ni abin da yake gare ni shine ne muku gargadi, ne muku wa'azi, na isar muku da abin da Allah madaukakin sarki ya bani na sako na isar muku. Shi sa gurare da dama Allah madaukakin sarki yayi bayani a irin wannan ma'anar, ma'ana ayoyin da suke bayani game da lalle annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dan sako ne kawai. Allah subhanahu wataala ya ce innama anta munzirun, lalle kai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mai gargadi ne kawai, mai jan kunne ne kawai, mai kashedi ne kawai, amma ba mai shiryar da mutane bane. Shari'a ta ɗaukar shari'a a sa ta a cikin zuciyar mutane, a kana yin shari'a ne ta bayani, ba shari'a ta kimsa shari'a a cikin kirajensu ba. Shine innama anta munzir. Wannan wajen kuma Allah madaukakin sarki ya ce fa imma nuriyannaka ba'dhal ladina a'iduhum aw natawaffayannaka fa innama 'alayka al-balagh wa 'alayna al-hisab. Allah ya ce da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, fa imma nuriyannaka, idan muka nuna maka ba'dhal ladina a'iduhum, wani abu daga cikin abin da muka yi musu tanadi, muka yi musu alƙawari na narkon azaba, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa innama 'alayka al-balagh, ya rasulullah, kai abin da yake kanka abu ɗaya ne, shine isar da sako, kayi wa'azi, kayi gargadi, kayi bushara, shine naka ya rasulullah. Wannan shine aikin annabawa, kuma shine aikin malamai. Ba aikin malamai bane, ba kuma aikin annabawa bane su yi wa'azi su sa shiriya a cikin zuciyar mutum, wannan ba aikin su bane. Wannan a dauki shiriya a sa a cikin zuciyar mutum, wannan aikin Allah ne subhanahu wataala. Shi sa sai ku ga wani an masa wa'azi, an masa gargadi, an ja hankalinsa, an ja kunnensa, amma ya yi kunnen uwar wancan da bayanin da ake masa, ya yi karɓar gargaɗin duk da ake masa, duk yadda za a yi masa wa'azi ba zai ji ba. Me dalili? Saboda Allah madaukakin sarki bai ga dama ya shiryar da shi ba.
Allah subhanahu wataala bai ga dama ya shirye da shi ba. Saboda haka duk yadda mutum ya kai ga iya bayani da iya isar da sako, Allah madaukakin sarki shi yake da Allah madaukakin sarki shi yake da damar sanya shari'a a cikin zuciyar mutum, ba annabi ko malami ba. To shine abin da ake nufi, fa in ma nuriyan naka ba'dhal ladina aidum fa inna ma alaykal balagh wa alaina alhisab. Isarwa ce ta kai ya rasulullah, mu kuma alhisab shine namu, shine mu tantance kowa abin da ya musaka masa gurgurdan aikin sa. Hakanan Allah madaukakin sarki yace tabarakal ladina zal alfurqana ala abdihi ليكون للعالمين نذيرا. الله مدوكين سركي سي تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. البركتين الله سن يويتا الذي نزل الفرقان وندي سوكر ده القران شيني الفرقان على عبده اكن باوانس انبي محمد صلى الله عليه وسلم. دم منين سي تي ليكون دن شي القران يكسنتي للعالمين كو كما شي دم منزن يكسنتي للعالمين غا دنيا غبا دايا naziran mai gargadi ne. Saboda haka ƴan uwa, annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, abinda Allah madaukakin sarki ya aiko shi yayi yayi, shine mai gargadi ya isar da sako yayi. Shi yasa Allah madaukakin sarki ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika fa in lam tafal fama ballagta risalatahu. Ya kai wannan manzo mai girma, ka isar da abinda aka saukan maka daga ubangijinka. Idan baka aikata haka ba, to baka isar da sakon Allah madaukakin sarki ba. Shi yasa a hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda ɗaya tallin tan na farko kuma na ƙarshe wanda bai ƙara yi ba daga shi, a lokacin da yake hudubarsa, wannan bakan jemiyar hudubar tasa daban kwana ta ƙarshe, da yayi bayani yayi bayani yayi bayani yayi bayani, sai ya tambaye sahabbansa yace ala hal ballagtu. A lokacin duniya aka tara, kowa ya tawo aikin haji dan yi aikin haji tare da annabi sallallahu alaihi wasallam. To da annabi ya musu wa'azi, sai ya daga hannu ya tambaye su, yace ala hal ballagtu, shin sakon da Allah ya bani na isar muku, na isar? Ya tambaye mutane, sai mutane suka ce na'am, Allahumma na'am ya rasulullah, mun shaida ka isar. Sai annabi ya daga hannu ta guda ɗaya, sai yace Allahumma shahid, Allah ka shaida. Saboda haka duk abinda Allah madaukakin sarki yace annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, isar yayi me? Ya isar da shi, yayi gargadi, ya ja kunni. Wannan kuma shine aikin da Allah madaukakin sarki ya dora masa, amma ya kawo musu azaba idan sun ki karba, ya dauki shirya kimsa ta a cikin zuciyarsu. Wannan ba aikin manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda na faɗa, kuma ba aikin magadansa bane, su ne malamai, ba aikin sa bane. Shi yasa sai ku ga da Allah ya ga dama, sai tayar da wasu wanda ba su yi imani da Allah ba a cikin dangin annabawa. Kun ga wannan, dan Allah nuna mana cewa shari'a da kimsa ta ba a hannun annabawan take ba. Da Allah ya tayi, sai mahaifin annabi Ibrahim ba musulmi ba ne, wanda annabi Ibrahim shine Khalilur Rahman, shine Imamul Hunafa, shugaban masu tauhidi gaba ɗaya na duk duniya, annabi Ibrahim alaihi salam. Amma da Allah ya tashi, sai yau kuma mahaifinsa shi ba shi da tauhidi. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة. تنا لوكاشين دا النبي إبراهيم يشي دا ماهيفنسا آزر ينذا كركي غوماكا أماتين اللولي. إذن دا أتي النبي إبراهيم شي يكي دا أين شي يكي دا دامر سانيا شريعة cikin zuciyar mutum, da tuna babansa zai fara shirewa. Amma dan Allah ya nuna cewa shari'a ba a hannun annabi Ibrahim take ba, ba a hannun kowa take ba, a hannunsa take. Sai ya batar da mahaifinsa. Kuma haka annabi Ibrahim ya hakura, mahaifinsa ya mutu ba a musulmi ba. Haka annabi Nuhu alaihi salam da annabi Lutu alaihi salam, dukkanin su manzanni ne daga cikin manzannin Allah. Amma sai Allah madaukakin sarki ya sanya matayansu, mafiya kusanci da su matayansu na aure, duk ba su imani da su ba. Matar annabi Nuhu haka ta mutu akan kafirci, matar annabi Lutu haka ta mutu akan kafirci. Shi yasa sai Allah madaukakin sarki ya buga mana misali da su. Daraba Allahu masalan lil ladina kafaru mar'ata Nuhin wa mar'ata Lut. Sai Allah ya ce kana tahta abdain min ibadina salihain fa khanatahuma fa lam yughniya anhuma min Allahi shay'an wa qila dukhulan nara ma'ad dakhilina. Allah ya ce buga musu misali, daraba Allahu masalan, Allah ya buga wani irin misali, mataye guda biyu da suka fito daga karkashin bayin Allah nagartattu guda biyu, kana ta sun kasance daga cikin karkashin bayin Allah nagartattu guda biyu annabu annabi Nuhu alaihi salam da annabi Lut alaihi salam amma karshe kuma fa khanatahuma sai suka rinka ha'intar mazajin su wannan irin ha'inci ne ba ha'inci ne cin amana su je su kula wani mazajin ba a'a ha'inci ne na shirka da bautar wani Allah wannan misali ne Allah ya buga mana haka dan gidan annabi Nuhu alaihi salam dan sa na cikin sa annabi Nuhu alaihi salam dan Allah ya nuna mana shari'a a hannunsa take sai Allah ya batar da shi haka ya mutu shi ma akan kafirci amin ya bayani ji yadda Allah madaukakin sarki ya halaka mutanen annabi Nuhu da ruwan tufana ko to na ruwan tufanan lokacin da yazo duniya ta kusa halaka saboda haka sai annabi Nuhu ya hango dan sa a can wani waje ruwa ya kusa cinye shi sai annabi Nuhu ya kalla masa kira yace ya bunayyar kam ma'ana wala takum ma'al kafirina yace ya kai dana yi sauri ka taho ka jirgin wannan tare da mu kada kasance daga cikin kafirai amma da yake Allah madaukakin sarki ya kaddara masa dole sai ya halaka a wannan abun sai yace da babansa sa'awi ila jabali ya asimuni minal ma yace ya baba ga wani dutse can zan je na hau kansa zai tsira da ni daga ruwa ba ruwa na da jirgin ruwanka annabi Nuhu duk da haka bai hakura ba yace masa la asima al-yawma min amrillahi illa man rahim yace yau fa babu wanda zai tsira daga al'amarin Allah sai wanda Allah ya warhama wanda Allah ya warhama su ne wanda suka shiga cikin jirgin ruwan nan suna cikin magana basu kai karshe ba wahala bainahum al-mawj kawai sai igiyar ruwa ta zo ta raba tsakanin su dan gidan annabi Nuhu fa kana min al-mughraqin ne ya kasance daga cikin wanda Allah ya dilmiya a cikin wannan ruwan ya halaka yan uwa duka gaba daya a cikin wannan bayanan nawa abinda nake so na fito muku da shi shine lallai Allah madaukakin sarki ya sanya shari'a mutun ya shiryu a hannun Allah madaukakin sarki kada yake babban abinda annabi yake a gare shi shine yayi wa'azi ya fadakar babban abinda yake a gare ki shine ki ja hankali ki dora ayyanki akan tarbiyya ki musu abinda ya kamata na duk abinda ake bukata na tarbiyya idan Allah madaukakin sarki ya taimake ki ayyanki suka hawo kan layi nagari to ki gode wa Allah ki cigaba da roƙon Allah kuma ki ƙara dagewa amma akwai wanda za su iyayen su akan yayin su hau hali na gari amma sai a samu akasi to kada wannan yaje ta damun ki sawa kanki ciwon zuciya ki sawa kanki hawan jini cututtuka kala-kala su taru miki saboda wani yaro guda daya ko saboda wata yarinya guda daya a'a abinda ake bukata kin yi abinda ya kamata shikenan ki bawa Allah saura babban matsalar shine ke baki abinda ya kamata ba kin yi sakaci kin koma gefe ba kya wa yaron ki fada ba kya kwabarsa za ta yi abinda ta ga dama ta fita lokacin da take so ta dawo lokacin da ta ga dama babu ruwanki in an yi magana sai a ce ki ce ai lokacin su ne a rabu da su za su daina idan ta lalace kuma take zo ki dora hannu aka ki ce ra shiga uku na lalace to wannan sai Allah ya kama ki akai baki abinda ya kamata ba amma duk abinda ya kamata ki na tarbiyya kin yi sai Allah madaukakin sarki bai kaddara mata shari'a ba Allah bai kaddara masa shari'a ba ya shiga wani hali to ki cigaba da yi masa ki cigaba da yi mata addu'a Allah madaukakin sarki ya dawo da ita kan hanya Allah ba zai kama ki akai ba kuma ki sani ki kimsa wannan shari'a a cikin zuciyarta ko a cikin zuciyarsa wannan ba naki bane ki bawa Allah madaukakin sarki saboda haka ki koma zuwa gare shi a je wajen malamai a je wajen bokaye ai ta yawo waje kaza ayi kaza ayi kaza duk ba naki bane a dawo da hankalinsa ayi kaza ko a ce wani yaron ma ai masa me ake cewa wani abu da ake a killace yaro a waje guda a hana shi fita wannan duk kaucewa hanya ce shirka ce wallahi ba daidai bane idan yaro ya lalace Allah ake zuwa Allah madaukakin sarki ake kuma zuwa gare shi a kai kuka sai Allah ya gyara miki shi amma a ce a yaro wani surkulle ko wani kulumboto a ce wai daina yawo kin haukata danki kenan ko kuma kin haukata ta warai da gaske kin haukata ta ko kin haukata shi dan mutumin da aka tirke shi a waje guda daina fita ko ina da ina da sauransu gani za ku kansa ya fara kuncewa ya fara fita daga hayyacinsa amma ai masa addu'a a cigaba da kokari ane masa nasiha ana jan hankali inda za a yi masa fada ai masa fada inda ya kamata ma a buge shi duk haka ake yi a busa a tiza har Allah madaukakin sarki ya kawo a ƙarshen abin Allah madaukakin sarki ya shirye da shi Allah madaukakin sarki ya samu dace Allah madaukakin sarki sai kulli ya ayyuhan nasu innama ana lakum nadhirun mubin kaga ya musu ya rasulullahi ya ku mutane kadai ni dai mai gargadi ne kuma mai bayyana gargadi a gare ku falladhina amanu wadanda suka yi imani wa amilus salihati suka yi aiki nagari lahum magfiratun suna da wata irin gafara ta musamman abinda ake nufi da gafara ƴan uwa shine lillibe abu al-ghufran ma'ana sa al-arfi shine at-taghiyatu was-sitru al-lillibe abu a rufe shi a daina ganin sa abinda ake nufi shine kin yi zinubin kin yi laifin amma sai Allah lillibe miki shi sai ya kauda kai babu shi gaba daya Allah ya tafiyar da shi shine ghufran shine gafara idan kika ce ina neman gafara Allah madaukakin sarki ina nema laifin da ne Allah madaukakin sarki ya lillibe min shi Allah madaukakin sarki daga cikin sunansa akwai as-sitir as-sitir mai sitirta bawansa kai amma babu wanda kamar bakai ba eh kamar bakai ba shi sarar tashin alkiyama akwai bayin da Allah madaukakin sarki zai ce musu idan suka zo gaban Allah madaukakin sarki Allah zai nuna musu cewa kai kaza kai kaza kai kaza zai ce laya ubangiji sai Allah ya ce yadda na rufa maka asiri a duniya babu wanda ya sani to anan ma na yafe maka je ka Allah ya sa mu daga ciki saboda haka al-ghufran shine lillibe zunubi Allah madaukakin sarki ya ce to duk wanda suka yi imani suka yi aiki nagari suna da wata irin gafara daga Allah madaukakin sarki sannan kuma wa rizqun karim suna da wani arziki a da yake na musamman arziki da yake na musamman in uwa ita ce aljanna arziki da yake na musamman ita ce aljanna kamar yadda aka rawaito daga Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi yake cewa duk inda kaji Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani ya ce rizqun karimun arziki mai girma to aljanna ake nufi Allah ya sa mu aljanna idan nan ne mafi girman arziki karshen arziki kenan yan uwa duk karshen abinda mutum yake bukata arziki shine ya sa tufafi mai kyau ya shiga gida mai kyau ya ci abinci mai kyau yayi kaza mai kyau kuma ya ce mai kyau akwai ken da ya wuce ken aljanna babu to karshen arziki kenan duk wanda ya shiga aljanna to ya gama yin arziki kenan har abada eh arzikin da babu talauci bayan sa dadin da babu wahala a bayan ta kenan Allah ya sa mu daga ciki Allah subhanahu wa ta'ala ce wallazina sa'u amma kun ga waɗanda suke kai komo as-sa'u shine kaiwa da komowa kokari yunkuri wanda suke ta yunkuri fi ayatina wajen bishe hasken ayoyinmu wajen lalata ayoyin Allah madaukakin sarki duk wanda suka ga zai shiga addinin musulunci sai sun yi kokari sun kaude shi su zagi alqur'ani su zagi wanda aka saukar da alqur'ani su aibata alqur'ani su aibata wanda aka saukar da alqur'ani su ce alqur'ani sihiri ne su ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kuma mai sihiri ne su ce alqur'ani waka ce su ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mawaki ne ma'ana duk sirrin haka ne dan su yi me dan su hana wasu karba addinin musulunci dan su hana wasu ban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shine wallazina sa wanda suke ta yunkuri fi ayatina wajen kokarin bishe hasken ayoyinmu Allah ya ce mu'adizina suna kokarin kange mutane da hana su karba addinin musulunci mu'adizina suka ce shine ai suna kokarin kautar da mutane yusabbituna an-nas am mutaba'atin nabi sallallahu alaihi wasallam shine yusabbituna an-nas suna kokarin hana mutane da kautar da su da sanya musu kasala wajen bin abinda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya zo da shi wasu malaman suka ce abinda ake nufi da mu'ajizina shine suna kokarin gajiyar da Allah madaukakin sarki abinda ake nufi da gajiyar da Allah madaukakin sarki suna kokari su yi abinda za su kauce wa Allah madaukakin sarki kamar Allah madaukakin sarki ba zai samu iko a kansu ba wannan mummunan tunani ne katin mutun yayi wannan tunanin ma a cikin zuciyarsa kadai wannan bata ne da kafirci Allah madaukakin sarki ya ce masu irin wannan aikin ulaika ashabul jahim wadannan su ne yan wuta Allah madaukakin sarki ya tsare mu da wuta sai Allah ya ce mi
wama arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idha tamanna alqa ash-shaytan
ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم
wannan ayoyi guda uku da malamin ya karanta yanzu ayoyi ne da suke da alaka da juna a hada suke da juna gaba ɗayan su Allah subhanahu wataala yace wa ma arsalna min qablika bamu turo kafin ka ba ya rasulullahi min rasulin wani manzo wala nabiyin ko wani annabi bamu aiko kafin ka ba kafin kai bamu aiko da wani manzo ba ko wani annabi illa idza tamanna face sai ya kasance idza tamanna idan wannan annabi yayi karatu alqa shaytanu fi umniyatihi sai shedan ya jefa waswasi a cikin karatun wannan annabi fayansakhu Allahu ma yulqi shaytanu sai Allah madaukakin sarki ya shafe ya goge ya tafiyar da abin da shedan ya jefa na waswasi a cikin karatun wannan annabi thumma yuhkimullahu ayatihi sannan sai Allah madaukakin sarki ya tabbatar da ayoyinsa a cikin zukatan masu imani su aiki da ita wallahu alimun hakim Allah madaukakin sarki masani ne kuma mai hikima ne wannan ita ce aya ta farko a cikin waɗannan ayoyi guda uku Allah subhanahu wataala ya ce wa ma arsalna min qablika bama aiko ba kafin ka ya rasulullah min rasulin wani manzo wala nabiyin ko wani annabi to karkashin wannan ayar daidai wannan gabar malamai suna kawo wata mas'ala shine ar-rasul wan nabi mal farqu bainahuma da manzo da annabi ko da Hausa akwai bambanci manzo annabi ar-rasul annabiyu da bambanci a wajen fada suka ce manzo daban annabi daban me bambancin su malamai suka ce tunda ayar Allah madaukakin sarki cewa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyin wannan a aqafin da akai sai suka ce yaqtadil mughayara yana nuni akan annabi ba shine manzo ba shine annabi ba annabi daban manzo daban to amma abinda akai sabani shine menene bambancin annabi da manzo kowa daga cikin malamai kan fadi gurgurdan fahimtar sa da abin da ya dogara da shi na naso shi na shari'a wasu su ce bambanci tsakanin manzo da annabi shine manzo wanda aka bashi shari'a aka ce isar da ita shi kuma annabi shine wanda aka bashi shari'a aka ce aiki da ita akan kansa wannan kuskure ne ba daidai bane to amma dai a jumlace zancen da yafi tabbatuwa kuma shine yafi zama daidai saboda abin da yake gaskata shi a cikin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine idan aka ce manzo shine wanda Allah madaukakin sarki ya aiko shi da sabuwar shari'a da littafi zuwa ga wasu mutane dan ya isar da wannan shari'a zuwa gare su shine manzo wanda Allah madaukakin sarki ya aiko shi da shari'a sabuwa fil da littafi maybe dan ya isar da wannan abinda Allah ya aika shi da shi zuwa ga waɗannan mutanen nasa wannan shine manzo amma annabi fa annabi shine wanda Allah shi ma Allah madaukakin sarki ya aika shi zuwa ga mutane to amma ba a bashi sabuwar shari'a ba sai dai an umarce shi ne jaddada shari'a wani annabin da ya gabace shi shine bambancin su kawai idan an fahimta annabi shine wanda Allah ya aiko shi zuwa ga wasu mutane kuma an ce musu wa'azi ya ja hankalinsu ya gargade su ba shi kadai zai aiki da shi ba a'a yayi musu wa'azi kamar yadda aka ce manzo yayi wa'azi bambancin su shine shi manzo an bashi sabuwar shari'a shi ko annabi ba a bashi sabuwar shari'a ba cewa aka ya jaddada shari'ar wani annabin da ya gabace shi yan uwa Allah ya sa kun fahimci wannan to wannan shine bambanci tsakanin manzo da annabi wannan shine bambanci tsakanin annabi da manzo kamar yadda Allah madaukakin sarki yace kana nasu ummatan wahidatan fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirina wa munzirina Allah yace kana nasu ummatan wahidatan mutane a da sun kasance al'umma ce guda ɗaya akan tauhidi suke babu shirka daga kan annabi Adam abin da ya gangaro kasa duk tauhidi ake babu shirka a lokacin saboda annabi Adam ne da ƴaƴansa kawai addinin da annabi Adam yake kai shi ƴaƴansa suke kai shine kana nasu ummatan wahidatan Allah ya ce fa ba'atha Allahu an-nabiyina sai kaddara wani abu shine fa ikhtalafu sai suka sabani wajen yin shirka fa ba'atha Allahu an-nabiyina sai Allah ya turo annabawa kun ji ba Allah ya turo annabawa mubashirina masu yin bushara wa munzirina kuma masu yin gargadi ashe annabawa ma ana turo suke na kamar yadda ake turo manzo kuma suna yin gargadi da bushara kamar yadda manzo yake yin mai gargadi da bushara hakanan hadisin Bukhari da Muslim hadisin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa an fifita ni akan sauran annabawa da abubuwa guda biyar fuddiltu ala al-anbiya bi khamsin annabi yace Allah madaukakin sarki ya fifita ni akan sauran ƴan uwa na annabawa da wasu abubuwa guda biyar to daga ciki sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa kana nabiyyu yub'athu ila qaumihi khassatan wa bu'ithu ila an-nasi 'amma sai Allah sai annabi yace kowanne annabi daga cikin annabawa Allah yana turo shi zuwa ga mutanansa a kebe iya mutanansa kawai yadda Allah yake turo manzanni shine kowa za a turo shi ne iya iyakacin mutanansa kawai ila adin akahum huda annabi hudu zuwa ga adawa aka turo shi wa ila samud akahum saliha annabi salihu an turo shi ne zuwa ga samudawa wa ila madyana akahum shu'aiba mutanen Madina an turo musu ne annabi Shu'aib alaihi salam shi kadai amma da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yazo sai aka turo shi zuwa ga duniya gaba daya ba zuwa ga Larabawa ba zuwa ga Turawa ba zuwa ga mutanen Asia ba zuwa ga mutanen Afirka ba muke nan bakakin fata duk sai Allah ya tattara mana duka annabi namu ne gaba daya duka annabi namu ne yadda Balarabe yake ji annabi nasa ne haka mu ma bakake muke ji annabi namu ne ba bambanci yanzu in kin fi Balarabe imani da takwa sai ki riga shiga aljanna kin fi shi ko a wajen Allah abu dai Allah madaukakin sarki yake ya aje a matsayin mizani da muke dora abubuwa akan sa shine inna akramakum inda Allahi me ataqakum inna akramakum wanda yafi kowa girma a wajen Allah Allah ya ce fari Allah ya ce ja Allah ya ce wanda yafi kowa tsayin gashi da yawan gashi Allah ya ce wanda yafi kowa karfi a ataqakum wanda yafi ku tsoron Allah shikenan kawai inna akramakum inda Allahi ataqakum wanda yafi ku kowa girma Allah yafi ganin girman sa akan kowa a cikin ku shine wanda yafi ku tsoron Allah idan fari yafi baki tsoron Allah to fari yafi baki a wajen Allah kenan idan baki yafi fari tsoron Allah baki yafi fari kenan eh haka al'abarin yake ba bambanci tsakanin wancan da wannan to saboda haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah ya turo shi zuwa ga duniya gaba daya to wannan shi ke nuna mana ashe manzo da annabi bambancin su shine me manzo an aiko shi zuwa ga mutane yayi musu wa'azi da sabuwar shari'a annabi an aiko shi zuwa ga mutane yayi musu wa'azi dan ya jaddada shari'a wani annabin ba ta ce sabuwar ba wannan shine bambanci malaman tafsiri suka ambaci wannan bambanci karkashin wannan ayar saboda fadin Allah madaukakin sarki wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin sai yace illa idza tamanna Allah bai aiko wani annabi ko manzo ba kafin kai rasulullah face sai wannan annabi duk lokacin da yayi karatu at-tamanni a wannan ayar yazo da ma'anoni guda biyu kuma kowanne malamai sun fada sa sai dai wanda na fassara shi da shi shine jumhurul mufassirin ne suka fassara shi da shi mafi yawancin malaman tafsiri sun fassara at-tamanni da karatu al-qira'a kenan suka ce illa idza tamanna face sai idan yayi karatu har sukan yi istishadi da wani baiti na Usman na abin nan Hassan bin Thabit da yi shi akan sayyidina Usman, Allah ya kara masa yarda. Kamar rasa'i ne yake, in aka ce rasa'i shine waka da ake yi idan mutum ya mutu, waka ce da ake idan a tausayawa mutum dan jimami da alhinin rabuwa da shi. To Hassan bin Thabit yake waka ga sayyidina Usman yake cewa tamanna kitaballahi awwal laylatin wa akhiraha laqa himam al-maqadir. Yace sayyidina Usman tamanna kitaballahi yana karanta littafin Allah al-Qur'ani awwal laylatin a farkon dare, wa akhiraha karshen daren kuma sai ya kasance laqa himam al-maqadir, ya hadi da kaddarar Allah madaukakin sarki, shine aka haura aka kashe shi. Kun san sayyidina Usman yana cikin gidansa yana karanta Al-Qur'ani, aka hauro aka zo aka yanka shi. Allah ya kara masa yarda, sai yayi shahada. Dama annabi ya masa ishara, sai da annabi ya gaya masa. Wata rana sayyidina Umar da sayyidina Abubakar suna zaune tare da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin lambu, sai sayyidina Uthman ne mai zai shigo. Sai annabi ya ce a ce masa ya shigo, ai masa albashir a ce shi dan aljanna ne, amma ala balwa tusibuhu, dan aljanna ne shi amma akwai wani bala'in da zai same shi. Annabi ya gaya masa, da aka gaya masa ya ce to Allah ne, ina neman taimakon Allah. To wannan shine bala'in da ya samu sayyidina Usman, aka haura har gidansa aka kashe shi. To mallan shaidin da shine tamanna kitaballahi, yana karanta littafin Allah. To sai malamai suka ce abinda ake nufi da tamanni shine karatu. To me wannan yake nufi? Babu wani annabi ko manzo daga cikin annabawan Allah face duk lokacin da yake karanta wani abu na wahayin da Allah ya saukar masa, yana isar da shi zuwa ga mutanansa, yana nema su imani. Alqash-shaytanu fi umniyatihi, sai shaidan shi kuma ya jefa. Me yake jefawa? Shine waswasi. An goge maf'ulin bihi din. Alqash-shaytanu alwaswasata, sai shaidan ya jefa waswasi. Fi umniyati, a cikin karatun annabi, sai annabi ya isar da sako, sai shaidan yazo ya rinka sanya mutane waswasi kada su karbi wannan sako, kada su bi shi. Kamar yadda kowa yana ji irin wannan waswasin, haka kawai sai shaidan ya raya mutum abu mara kyau kuma sai ya je ya aikata waswasi kenan. Daman shaidan ai ba zuwa yake kama ka ba, ko ya kama ke ce zai aikata abin da ba daidai ba. Babu wanda ya taba ganin shaidan, babu wanda zai taba cewa sun yi ido hudu da shaidan, shaidan ya ce zo mu tafi, babu. Amma waswasi zai miki, waswasi yake kowa sai ya dashe kashi duk inda yake so ya aikata abin da ba daidai ba. To shine alqash-shaytanu fi umniyati, sai shaidan ya jefa waswasi a cikin karatun annabi. To amma Allah yana barin wannan waswasi ya tasiri ga masu imani? A'a, shine sai Allah ya ce fayansakhullah, sai Allah madaukakin sarki ya shafe, ya tafiyar da ma yulqish-shaytanu, abinda shaidan ya riga ya jefa din nan, sai Allah ya tafiyar da shi a zuciyar masu imani. Thumma yuhkimullahu ayati, sannan sai Allah ya tabbatar da wahayin annabi da ayoyinsa a cikin zukatan masu imani, sai su yi aiki da shi. Wallahu alimun hakim, lallai Allah mai hikima ne. Wasu malaman suka ce abinda ake nufi da at-tamanni shine buri. Babu wani annabi ko manzo kafin ka ya Rasulullah face duk lokacin da yayi buri ya so Allah madaukakin sarki ya shiryar da mutanansa, shine illa idza tamanna alqash-shaytanu fi umniyatihi, sai shaidan ya jefa waswasi a cikin wannan burin nasa, ma'ana yayi kokarin hana mutane karɓar wannan shari'a ta annabi. To amma wannan abinda shaidan yake jefawa Allah baya barin sa, shine fayansakhullahu ma yulqish-shaytan, sai Allah ya tafiyar ya share wannan abinda shaidan ya jefa a cikin zukatar masu imani, sannan kuma ya tabbatar da ayoyinsa. Kusan duk kutubut tafsir, musamman manya-manyan littafan tafsirai, idan suka kawo wannan ayar, akwai wata kissa mara inganci da suke kawowa, wanda malamai suka fi sani da qisatul gharaniq. Kissa ce ba ta da inganci, to amma ana kawo ta a daidai nan wajen, saboda wasu malamai suna kawo ta su shiru kawai su wuce, wasu kuma suna kawo ta ne don su ruguza ta, su lalata ta, su nuna bata inganta ba. Shi sa Ibn Kathir da ya kawo ayoyin da makaranta yanzu, kafin ya ce komai sai da ya fara kawo wannan kissa ya lalata ta, kama ya fara fasar aya. Ita kissa ce da bata inganta ba, alqali iyab a cikin ashafa ya kawo ta kuma ya lalata ta. Ita kissa ce da take mursala ko kuma munqati'a, ba ta da inganci. Shine suka ce wai wata rana annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a gindin Ka'aba. Kun san Ka'aba daman kamar wani nadi ne, eh kamar wani dandali ne da ake zama nan ga manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da saban sai na karanta alqurani ne musu wa'azi can kuma ga kafiran maka ana shewa ana lidu ana karta ana abubuwan da ba shikenan ba to annabi yana bakin Ka'aba lokacin da Allah ya saukar masa da suratul najmi sai yake karanta ta wannan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum ma gawa ma yasiqanil hawa har sai da yazo fadin Allah madaukakin sarki afara aitumul lata wal uzza wa manata thalithatul ukhra shin ba ku ganin lata da uzza wadannan gumaka manyan manya guda biyu wa manata da manata na ukun sa na karshe to wai sai kissa tace wai sai shedan ya jefa wata kalma a harshen annabi tsira da aminci tsara tabbata a garse kalmar ta fito sai aka ji annabi ya fade ta bai sani ba kawai da yake wa manata thalithatul ukhra kawai sai aka ji annabi ya ce tilkal gharaniqul ula wa inna shafa'atahunna laturtaja lallai waɗannan gumaka ne madaukaka manya-manya wai aka ji annabi ya faɗi wannan lallai cetonsu shine abin da ake fata to lokacin da annabi ya gama karanta suratul najmi kun san a ƙarshen suratul najmi akwai sujjada ko fasjudu lillahi wa abudu sai annabi ya faɗi sujjada dama idan aka karanta wurin sujjada ana so mutun ya faɗi yayi me yayi sujjada sai annabi ya faɗi sujjada wai duk mushrikan maka gaba ɗaya da suke bakin Ka'aba a lokacin sai suka ce tunda suke da annabi ba su taba ji ya faɗo ta magana mai daɗi akan goma kansu ba su yau da annabi ya sujjada gaba ɗaya su ma sai suka faɗi suka sujjada tare da shi saboda ya yabi goma kansu ya ce tilkal garani qulula to ko shakka babu malamai suka ce wannan kissa ce mara inganci mara kyau bai kamata a jingina ta ga jadamin annabi ba a ce wata kalma ta yaban gunki ta fito daga bakin annabi annabi ya ce tilkal garani qulula waɗannan goma ka ne masu ɗaukaka masu daraja daga bakin annabi a bayan Allah madaukakin sarki ya ce walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-wati da a ce annabi zai kirkiro wata magana da ba mu muka fada ba ya fada ya ce mu muka fada Allah ya ce da akhadna minhu bil yamin da mun kama shi da hannun dama duk abin da ya fito daga bakin annabi wahayi ne fa mayan diqanil hawa in huwa illa wahayyuha sau da aka malamai dai sun lalata wannan kissar ba ta da inganci kwata-kwata abinda na fassara muku daga farko shine babu wani annabi ko manzo face idan yayi karatu sai shedani ya jefa waswasi a cikin karatunsa me ake nufi shine sanyawa majiya karatun waswasin kada su karbi sakon annabi su ji sakon annabi bai shiga zuciyarsu ya zauna ba kam shine abinda ake nufi kawai to amma wannan ma waswasin da Allah ya ce shedan yana jefa a cikin zukatan masu sauraron annabi Allah yana tabbatar da shi Allah baya barin sa shine sai Allah madaukakin sarki bayan safullahu ba yulqi shaytan sai Allah ya shafe ya goge ya tafiyar da abinda shedani ya jefa a cikin zukatan masu imani na waswasi sannan kuma sai Allah ya tabbatar da ayoyin sa amma ba abinda ake nufi shedan ya dauko ta kalma ta musamman ya dora ta a bakin annabi kuma annabi ya fitar da ita ba wannan kuskure ne Allah madaukakin sarki ya samu dace insha Allah ta'ala idan Allah kai mu gobe ragowar ayoyi guda biyu da suke da alaka da wannan ayar kamar da na gaya muku ayoyi ne guda uku a haɗe insha Allah ta'ala zamu karasa karatunsa saboda yanzu lokaci yayi abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya ni da ku kuskuren da muke Allah subhanahu wataala ya fi mana wa sallallahumma wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah